Safiya kenan a cikin shirin zabi biyu.
Assalamu alaikum mutane na. Sanarwa ce akan wannan shiri da nake dora muku a account ɗina. Na ga mutane suna ta so su kalli complete ɗin shi to zan ringa dora muku complete a saman YouTube sai ku je ku subscribe. Sannan zan yi tagging ɗin a account YouTube ɗina sai muku a saman bio ɗina. Sai ku danna ku je ku subscribe insha Allah gobe zan fara dora.